a yau litinin 2 ga watan Afrilu 2018 ne dai ake sa ran soma jigilan yan gudun hijira kashi na farko daga garin Maiduguri don komawa zuwa garin Bama garin da yan kungiyar Boko Haram suka dai datin a ranar 1 ga watan Satumba 2014 garin da Bama dai da ke da sauran kilomita 71 kai ya fuskanci hare-haren yan kungiyar Boko Haram wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba su da mahallansu sakamakon cillawa gidajen mutanen wuta lokacin da rundunar sojan Najeriya ke kokarin fatattakan yan Boko Haram din daga cikin garin da suke fara gida ciki a baya tana dai gwamnatin jihar Borno sai ta riga ta gama tisawa na soma jigilan yan gudun hijiran rukuni na farko zuwa garin Baman a wani yankin gwamnatin na kokarin rufe sansanonin yan gudun hijira da ke fadin jihar baki daya Alhaji Usman Jidda Shode shine sakataren gwamnatin jihar Borno da kuma ya mana labarai bayani game da shirye-shiryen komawa yan gudun hijiran Baman kamar haka
to alhamdulillah yanzu muna shirye amma mai da su diga nan kuma za mu fara mai da mutanen Goza da sauransu insha Allah kafin dai May 29 da za mu yi da turaren ran 2 ga watan Afrilu za a fara da kadan kadan anguwa haka za mu yi da su
kullana bul abaja to muhammed dai shine shugaban kwamitin sake tsugunar da wadannan yan gurin hijira da gwamnatin jihar Borno ta kafa
alhamdulillah a yau dai muna kokarin mu ga mun mai da su ba don komai bane ba karfin hali ne saboda shirin gamman da muna cewa zai zo ya taimaka mana ba shakka akwai halin taimakon da aka yi ko ban san dalilin siyasa bane ko wani abu ne wannan taimakon ba mu same shi yadda ya kamata ba kaga yanzu muna so mu koma duk wanda kuke so press je su gani hanyar bama ta samu matsala ta kakkare ta fafa shi gaba kida yanzu mutum zai tafi ga yanayin tsaron nan hanyar har yanzu ba ta samu shimfiɗa ba wanda muna gani yau presidential initiative ba initiative za ta yi ta taimaka mana ta sa mana fulta akan hanyar nan ko da za a yi layin ne zai dan taimaka insha Allah
honorable Usman Zana dai shine commissioner ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu wanda kuma na tambaye shi ko an samu daidaiton al'amura game da koma na al'umman garin Bama ga dai abin da ke cewa
alhamdulillah maganan masala babu mun dauki matakai yanda ya kamata saboda a maida mutanen nan ka gani jihar Borno ta sai abinda ake kira excavator sabobi har guda hudu yanzu haka sun dawo muna so mu zagaye garin da sauransu so kaga duk dai matakan da ya kamata mun riga mun dauka domin maida mutanen nan a rukuni
akwai wannan batu wanda yanzu shine zan ce kusan akan gaba batun ruwan sha ya kake gani wannan batun ruwan sha ne za a iya magance shi ganin cewa mun za a kusan bohol na hudu duka babu ruwa a wannan lokaci
ba wai babu ruwa bane akwai masaloli kanana irin nasu injin kuma gwamnatin jihar Borno ta cire kuɗi yanzu haka ana saya kayan yawa nan kafin a tafi insha Allah za a kawo
kowace matsala za a ce gwamnatin jihar Borno ta fuskanta a lokacin da suke sake gine-gine da gyara gidajen da aka lalata a garin na Bama da dai commissioner ma ka ta sake gyare-gyare da tsugunar da jama'a wato professor Babu na Umar da abin da ke cewa
babban matsala mu shine rashin gaskiya mutanen garin sun yi mana fata an sata mana kwano kata ko abubuwa tawa kuma an hada ba ci da masu aiki sun tafi da kudin mutum shine babban matsalar mu biyu rashin kudi kaga wannan aiki da muke in ka zuba kashi 100 da kashi 98 kuma kashi 99 gwamnatin Borno ne take in na kudi ba mu da rabe mu mun sha wahala amma alhamdulillah gwamnati federal government da sojoji sun yi kokari in ba don saboda su ba da war haka ba za mu yi mu fara gini
ana da yaso masaran jigilan waɗannan yan gudu jiran ne a yau da kimanin mutum 5,000 da koma zuwa garin na Bama Abdullahi Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya